Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya nago ma tashi lafiya
lafiya tsalawa alheri ya gurin naku
lafiya lawyer yau na ji ka kamar ana azumi ya kaban nan ji ka kamar
rancen
kamar rancen da na gan manya
sai a hankali
ake dace lalle ashe da gwamma ashe akwai abin da yake hana manya
nuna Allah da bawa Allah
kuma suna da karfi to baba yau mun yi wani babban bako yau shirin a bari yauwa shirin a bari huce kamar yadda muka alkawarta yaya da zango a jamhuriyar Niger inda abokin aikin mu malam Mansur ya mana hira da wani fitaccen dan wasan kwaikwayo bari mu bazan ƙari bayani ba bari a bata haka
to shikenan
zuwa an ji ba ne shigo kamar da muke
zuwa ya bayyana kansa ba
yauwa ya bayyana kansa to da yake jamhuriyar Niger muka yi sababa ai sai muka ce to babu abinda zai fi dacewa sai mu shiga sako domin sada zumunci sabili da haka zamu fara da mika wannan gaisuwar ta Sa'idu yaran malam dake limanci a Maradi da Hamza Ado washewa mai maganin gargajiya sai Ali Muhammad Fada Ni'ima Maradi da Saminu Haske limanci a Maradi da Sa'adu Hasken birni mai wahal da bakauye to lalle sai mu guji irin waɗanda
gaskiya
sai Zahiru mai wanki da guga Tura Bildi da Sanusi Biya Maradi Allah ya sa haka waɗannan sunaye
cikin amin
sai anzin kasuwar Kadiro Malaɗi da Liman Idi mijin Silbiya, sai Usman Musa Club Sarauniya da Idi Sani Rex Makira da Malam Abba na Alƙalin Maraɗi, sai Sadiu Musa Kalla da Yahaya Memban Sarkin Fada da Abdulrashid ɗan Dubai mai danda masu ɗinki, Allah ya sa haka yake, sai Malam Sha'ibu Oga Sabon Mashi da Ahmadu India Injiniyan Radio Nagarta, sai Sani Ice ɗan Sahura mai nama babbar kasuwar Maraɗi da Attahiru mai kayan miya babbar kasuwar Maraɗi da Hadiza Mamman Sakabo a Sabon Garin Maraɗi, sai Malam Inusa mai Kwachabla Tofa da ke Makoyo Maraɗi da Basiru mai Madara da ke tashar Sarki Maraɗi, sai kuma Taningu Mason Maraɗi da yake Maraɗi muke
ke sa haka za a taɗin Maraɗi ɗin nan.
Yawwa, saboda baƙonmu daga Maraɗi yake, sabili da haka muka ce gara misali zumunci to baba.
Gaskiya faru daga gida kenan.
Haka.
To ni kuma wannan saƙon da ke hannuna na cewa salam VOA Hausa. Ko isar min da gaisuwa ta abar ya huce zuwa ga Malam Haruna Alaramma da Mai Saje Bulama da Malam Sha'ibu Dage. Sai kuma Ayuba Isa garin Sarkin Noma da Yakuba Mai Aski Badaraka da Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Baffa Haruna Bajoga da Kawo Mai Ruwa Bajoga da Aliko Auta Kafinta Yalwa da Mahmud Salu Ƙauran Namoda, sai kuma Sanusi Madatai da Magaram da Dazifi Ibrahim Rugar Malam da Fatima Musa Wada Barakin Ladi da Aisha Musa Wada Barakin Ladi, sai kuma Babangida Buba Fagewa Takai yace a tashi lafiya. Mai sako shine Malami Kura. To Allah sa dukkan ku kun tashi lafiya.
To baba, kamar da muke cewa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, da yake muna da wannan dogo hira yau kuma ba za mu dogo gaisuwa ba, bari mu dure da wannan sako daga babawo Mato Mai Adua jihar Katsina, wanda yake mika gaisuwa ga mai girma Sarkin Fulanin Mai Adua Alhaji Abdulkadir Muhammad da Hajiya Magajiya Bello Mai Adua, sai Abdullahi Laki Funtuwa da Mani Usman Buti Difa, sai Adam Harka Tasawa da Sanusi Madatai da Magaram da Abdulaziz ɗan Gogo Mai Adua da Mani Tinau Mai Adua, sai Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da Godwin Waliya Adamawa da Habila Wadata Zamfara da kuma dukkan ma'aikatan sashen Hausa, da fatan dukkan mun tashi lafiya. Wato baba, kamar da muka ce bari mu gefe kuma mu bada abokin aikin mu fili domin gabatar da bakon da muka yi a wannan zauri.
a bari ya huce a gaishe ku baba Yakubu Makeri da uwar tafiya Grace Alkairi. Kamar da yanda kuka yi mama sauraro alƙawari da izinin Allah ga mu a cikin shirin tare da daya daga cikin fitattun ƴan wasan kwaikwayo a wannan jaha ta Maradi kasar Niger da ake ce ma NDJ domin jin me sunan shi na ainihi kamar yanda kuke tambaya da wasu abubuwa da suka shafi rayuwar shi baki daya ga mu tare da shi a cikin shirin a bari ya huce.
To madalla sunana Adamu Madugu wato wanda aka fi sani da lakanin sunan Andige. Gaskiya Masar lalle kamar yanda kace ɗaya daga cikin ƴan wasan kokoyo in kace fitati to kai zuwari saboda har yanzu dai muna neman kai. Alhamdulillahi shekarun suna da dama wanda na fara wasan kwaikwayo saboda na fara shi tun ina primary. Akwai abokai na da dama waɗanda muka fara tare da su, wa'ansu mushannin ƙauye ne, wa'ansu suna cikin ayyuka dai da dama na gwamnati. Tunda ina ganin har akwai aboki na guda wanda yau Allah ya sa an waye gari minista ne, yana ɗaya daga cikin ministoci wanda yana ɗaya daga cikin wanda muka fara wasan kwaikwayo da shi tun muna lakwal. To alhamdulillahi sai in ce gaskiya a cikin wasan kwaikwayo abu guda ne wanda ya bani shawa wanda ya sani ga shi wasan kwaikwayo.
Menene wannan abu?
A lokacin ina yaro na ina shawa ganin kallon sinima wanda tsohona yana mun kwadan cewa in tsaya in yi karatu ni ko duk dare na Allah ni harkar sinima tana bani shawa. Zan je in ga film ko na Shinuwa ko na Indu ko American film ina shawa su. To sai nake ganin duk wanda ya fito wanda ake ce ma kaman mai film boss haka yana mutum ne wanda kaman sai in ga ya fito kaman kamili ne wanda shi kokarin yake ya kwato hakin wani. To wannan abu yake bani shawa sosai, shi ya sani wasan kwaikwayo ya bani shawa ga wasan kwaikwayo. Nike wasan kwaikwayo tun kamar yanda nace ma ina dan kankane na har na kawo wanga lokaci kuma Allah da iko ne Allah ya sa ban bari ba ina cikin yi har yanzu. Abun da ya dan bani mamaki shine kamar yanda kace yau an waye gari wasan kwaikwayo na ya shiga kasashe da dama waɗanda ni kanka ina nayi mamakin abun. Akwai ƴan Niger kamar kasar Makka, Libya, Cote d'Ivoire din nan, Burkina, ina Mali, duka inda dai ƴan Niger suke to suna dan shin wasan kwaikwayo na kuma wasan kwaikwayo na yana zuwa ta wato hanya ko kile ESV a tura musu ko ta WhatsApp kenan yanzu da ya samu ana ta tura mu mutane. To ina mamakin wanda wasan kwaikwayon ya watsu haka
idan muka wayo baya bantar numfashin ka ba ni ya tayaya ka kafa kungiya ta wasan kwaikwayo da ake gabatarwa a gidan radio tayaya aka fara har abin ya dore?
Madalla a lokacin ina dan taba kasuwanci saboda da nayi ina college na yi birebe na daya. To lokacin nan gwamnati ta hidu wata not abinda ake kira not eliminator, ana son a ce kowace history ko geography haka ga ko mina ne ana son ko iswa kamar yanda nace history ko da yaushe ana son sai ka samu wayan. To wannan abu sai a wannan lokaci na samu tangarda da an kai bireban ban samu ba. To sai ina da magaji Allah ya jikan shi kuma ya sake biya mani lakwal na koma. To amma duk da haka nan dai ina nan ga shawon wasan kwaikwayon. To karatun nau sai ya zamanto wani kuɗi wani bashi kamar yanda ka san madalla madalla ga abinda ga kai abinda yake ga inda ya karkata ana nan. To da an ka buɗe radio amfani nan garin Maradi. To kuma sai mun ka je tare da sauran ƴan wasa da muka haɗu muka tai muka tambaya muka ce to muna son mu dora gabatar da wasan kwaikwayo. Allah da iko ne ko da yake wa'ansu sun riga mu daga cikin waɗanda muka fara wasannin Allah ya ji kansu. ba zan manta ba, akwai su Tani Pascal, kamar su Maryama ADS, kamar su Bebe, suna da ɗan dama waɗanda dai yau an waye gari dai sun riga mu gidan gaskiya, Allah ya kasu. Da muka fara wannan wasan nan sai ta samu karbuwa a gidan radio, mutane suna shawar wasan kwaikwayo. Shikenan har muka kai satin duk da ban mai ba, mutane suna jin sahin yaya aka yi wanga sati ban mai su ji sabon wasan kwaikwayon mu ba. To wannan abu sai ya ba mu ƙarfi na cewa wannan wasa mu ci gaba da shi, saboda mutane suna shawa. Shi duk abin da kake yi in ya zama to muna mutane na shawa, to ka gani yana da kyau a kai ma ka hidda hakkin na mutane tunda suna son abin. To haka muke muna turp amfani a lokacin kenan, sunan turp kin amfani tunda radio amfani ne muke ma aikin a karkashin su muke. Kuma Allah da iko ne, har yanzu bamu rabu da su ba, muna tare da su yau kusan shekara 20 da wajen uku ko da hudu ma, ko in ce da biyar tun dai budawa radio amfanin. Allah da iko ne, kamar yanda kace to lalle an samu daukaka. Tunda menene daukakar da aka samu? Yau idan muka yi wasan kwaikwayo, akwai kawan masu aikin sayar da kastoci hakan ga and discotheque haka, suna dauka har su suna buɗe abinci da sito. Ka gani suna sayar ma mutane waɗanda a lokacin da muka yi shirkin da ba su saurara ba, ko kuma su jiya ba, ko kuma suna bukata su saurare su yi kowane lokaci, to suna zuwa su saye wajen su. Tunda mu da in muka yi daga nan kuma sai wani sati mun mako, kuma Allah ya ba mu ikon, ga yanda in mun kare shi mu aza wani sabo, ko kuma shi mun ba mu kare shi ba, ga yanda za mu ci gaba da shi. To kaga da haka ne muke tahiya kadan 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 muna ta gabatar da wannan wasanni. To kuma alhamdulillahi har yanzu tunda mutane suna ci ta bayan mu, to mun gode ma Allah.
Bangaren abin da ya shafi tiyatar ku wasan kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban. Akan me kuka himaye da hankali na zamantakewar rayuwar al'umma, tunda shi tiyatarin aka ce duk mako ne za a saurara, noma ne, kiwo ne, shin komi ne kuke bibiyar rayuwar al'umman mutane? Kukan dauko wani abu ne wanda ya damu mutane, ko kuma kukan yi arashi ne, ko kuma a'a kukan yi kame uwa da wabi?
Yawa, to shi wasan kwaikwayo akasari duk da ake shi arashi ne.
Yawa, take ce mana ai Allah yayi mai gida kun abun nan ne ko?
Mun yi waraba na ya ba ni takarda.
Haba, alhamdulillah.
Yanzu da kiyare ta sagice in Allah ya ce.
A'a, ana ma batu ke ni yanzu saboda Allah ma ga yanda nake matsi. Wallahi sai. Kuma kan da Allah yake mace ni ba ni ganin ta take haka ne.
Baba ka ji bakon sabi wannan
hira ta kayatar
haka yake, sai a biyo mu bako mai zuwa domin jin amsa wannan tambaya da kuma ci gaban wannan hira, har ma da waɗansu daga cikin wasannin kwaikwayo da suka yi. To baba, yau labarin da zan baka
to
labari ne na wani buzu da iyalin sa, wani buzu
ke ce har yau da jamhuriyar Niger din ake.
I see. Sai da bayan lokaci yayi da zai koma gida, sai wannan attajiri ya mishi goma na arziki, ya hada mishi kayan mutunci sosai.
Na'am.
Sai wannan buzu ya kama hanya ya koma gida, yana tafiya gida tun daga nesa, iyalin shi suka ganshi ya taho da kaya niki-niki. ana ta oyoyo, ana ta oyoyo, ana mai gida, ana sanni da zuwa mai gida, mai gida oyoyo, barka da zuwa mai sai shi mun baba bude baki zuwa sai ce musu wai wai mai gida yake ko kuma dan iska wai ai ya bar mai gida can Kano
wai mai gida yake ko dan iska
Wasi mai gida yake ko dan iska ai mai gida yana Kano wanda yake da abun arziki ai shi mai gida
ne dai kan wato ya ji ya ga mai gida gaske
ai sai kaga mai gida sun da shi bai iya yin mai yaji ko bi ba
wayo Allah da
da ga malaba jini na daga bana hannu sabili da ka sai mako na gaba kamar da muka alkawarta mu take a wannan babu da take shigowa za ku mu ji labarin da za su ba mu daga jamhuriyar Niger yanzu a madadin
baba ya koma kiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Kabilanci fada da jumna fada kuma wato bi